Sashen Hausa da murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 19 ga watan Nuwamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To Baballe, ma'aikatan tsaron Burtaniya ta ce Rasha ta gudanar da bada bashi mafi girma da aka taba yi a wato rana daya. Kana babban lauyan gwamnatin Amurka ya bada sanarwar nada kurarren mai gabatar da kara Jack Smith a matsayin lauya na musamman na bincike na biyu na gwamnati da suka shafi tsohon shugaban kasa Donald Trump. A Peru, wani jirgin saman kamfanin Lantam ya yi taho mugama da wata motar kashe gobara a yayin da yake kokarin tashi a filin jiragen sama na kasa da kasa na George Chavez da ke Lima.
To kanin labaran kenan. To masu sauraro, sai mana afuwa, muna fuskantar tangantar na'ura. To a cikin shirin namu ne za a ji cewa jihar Katsina da ke Najeriya ana zargin wani mai unguwa da hada kai da 'yan fashin daji inda suka kashe wani manomi. Kwamitin Majalisar Wakilan Najeriya mai kula da harkokin soja ya ce ya gamsu da irin ayyukan da rundunar soja ta 8 da ke jihar Sokoto ke yi, sai dai wasu jama'ar gabashin Sokoto suna kokawa. Sannan muna tafa da hira da gwamnan jihar Kebbi kan shirin Anko Barowas. Kamar kowane yammacin ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin Adawu Lafiya wanda Babu Yakub Makeri ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu saurare, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. A cikin rahoto na tsarin shirin yau da kullum a yau Asabar, ma'aikatan tsaron Burtaniya ta ce a ranar Laraba Rasha ta gudanar da bada bashi mafi girma da aka taɓa yi a rana ɗaya. Ma'aikatar ta ce bayar da bashin shine muhimmin ginshikin wanzar da kashe kudade ga sha'anin tsaro wanda ya karu sosai tun mamayar da kasar ta kai a kasar Ukraine. Bada bashin ya tara kudi dala Amurka biliyan 13.6, a cewar rahoton da aka wallafa a shafin Twitter. Rasha ta ba da sanarwar kasafin kudin tsaron na shekara ta 2023 da ya kama kusan dala biliyan 84, tare da karuwar fiye da kashi 40 cikin 100 na kasafin kudin shekara ta 2023 da ta ba da sanarwa a shekarar 2021. Girman bashin, a cewar ma'aikatar tsaron, alamu ce ta ma'aikatar kudin Rasha da na hasashen yanayi da ake ciki yanzu, wato shine mafi dacewa. To amma kuma tana fuskantar karuwar rashin tabbas na kasafin kudin shekara mai zuwa. Babban lauyan gwamnatin Amurka Merrick Garland ya bada sanarwa a jiya Juma'a cewa ya nada mai gabatar da kara Jack Smith a matsayin lauya na musamman na bincike na biyu na gwamnati da akan batu da suka shafi tsohon shugaban kasa Donald Trump. Yan kwanakin bayan nan dai, wato Trump din ya bada sanarwa na kudirinsa na sake tsayawa takara. Garland ya faɗa a wata takaitaccen sanarwa a gidan talabijin kafin gabatar da ita a ma'aikatar shari'a cewa bisa ga yanayin da ake ciki ya hada da sanarwar tsohon shugaban kasar cewa shi ne dan takara da za a zabe ko kuma a zabe mai zuwa, da kuma kudirin da shugaba mai ci yanzu ya bayyana na tsayawa takara din. Ya yanke hukunci ne cewa al'umma na bukatar wato su nada lauya na musamman domin gudanar da irin wannan binciken. Garland ya kara da cewa Smith, wani tsohon shugaban sashen kula da da'a na ma'aikatar shari'a kuma tsohon mai gabatar da kara na kotu na musamman a Hague, yana dawowa Washington domin jin ragaman aikin bincike na biyu ba tare da wani bata lokaci ko tsaiko ba. Binciken farkon zai karkata ne akan ko wani mutum ko kuma gungun jama'a sun yi katsalandan ba bisa ka'ida ba akan sha'anin mika mulki bayan zaben shugaban kasa na shekarar 2021. Garan ya faɗa yana mai inkiya da yunkurin Trump da magoya bayansa na sanya sakamakon zaben shugaban kasa wanda ya gabata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'an kasar Amurka suna kariya akan karar da suka shigar a gaban kotu inda suka nemi a ayyana yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman a zaman mai kariya daga hukuntawa akan hannunsa da aka samu a kisan mazaunin Amurka nan kuma dan jaridan Washington Post Jamal Khashoggi. Dangantakar Amurka da Rima na Saudiya na kara dagulewa bayan gwamnatin shugaba Biden ta buƙaci wanke shi a matsayin mai kariya daga hukuntawa a wata kara da budurwar Khashoggi da ake kira Shengiz ta shigar.
An jima kaɗan za mu kawo muku ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Yayin da 'yan fashin daji ke ci gaba da cin karensu babu babbaka a wasu yankunan arewa maso yammacin Najeriya, a jihar Katsina ana zargin wani mai unguwa da haɗa kai da 'yan fashin daji inda suka kashe wani manomi a gonarsa da ke Goburawa. Wakilin Sani Shu'aibu Malumfashi ya aiko mana da ƙarin bayani daga Katsina.
Shi dai wannan manomi wanda ke aiki a gonarsa sa'ilin da ɗan bindigan ya kai masa hari ya sami nasarar damfara shi da ƙasa ne har ya kashe shi. Shin me ke dalili? Hakan ya sanya na tuntuɓe kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa don samun tabbaci tare da ƙarin bayani. Mai anguwa da aka ce wannan al'amari ya faru haka yake?
Gaskiya ne. Ko wani mai unguwa tura jama'a da waki wanda yake shine mai unguwar ƙauyen Goburawa da ke karamar hukumar Faskare, kuma abinda ya faru shi ne ranar 19 na wannan shekara da muke ciki ta 2022, wani ɗan fashi ya samu wani bayan Allah manomi a cikin gonarsa yana noma kamar yadda muka samu rahoto. Ana ce masa Yahaya Danbai, ɗan shekara 35 wanda yake zaune a wannan ƙauye na Goburawa da ke kama hukumar Faskare. Wannan ɗan ta'adda ya kai mishi hari da bindiga AK-47 bot, amma Allah ya ba shi nasara ya samu sa'a akan wannan ɓarawo ya fi ƙarfin shi ya ɗaga shi ya buga da ƙasa ya kashe shi ya ƙwace ita wannan bindiga ta AK-47. Kuma da ya tura ta ba ya samu wannan mai unguwa ya kawo masa wannan bindiga. Mai unguwa maimakon ya kirawo 'yan sanda ko ya nemi mai garin shi ko dagaci bai yi ba sai ya kirawo marayin daji. Kamar yadda muka samu rahoton, ɓarawon dajin da ya fara kira yanzu ya duba shi wanda wannan ɓarawo da aka kashe ya duba sai ya ga ba ɗan ƙungiyarsa ba ne. Sai ya kirawo wani wanda yake tunanin cewa shi wannan ɓarawon ɗan ƙungiyarsa ne, kuma ya zo ya duba ana ce masa Hamisu, kasar gumin ɓarawon daji. Suka zo suka kewaye wannan gari inda mai unguwa ya kulle wannan manomi Yahaya Danbai, suka je suka buɗe suka fito da shi suka fita wajen gari suka harbe shi. Sannan suka dawo suka ce mutanen gari tunda ɗaya daga cikinsu ya kashe musu sai sun biya su naira miliyan 10 kuɗin fansa. Lokacin da muka samu rahoto an ta ƙoƙari don a kama shi Suraju ma dawaki, amma Suraju ma dawaki ya tsere. Sai daga baya Allah ya ba da nasara aka kama shi, kuma ya yi bayani da bakinsa yadda al'amarin ya faru.
To yanzu yana hannun ku kenan?
Yana hannunmu, muna gudanar da bincike, kuma da zarar mun kammala bincikenmu za mu mika shi gaban kuliyar Mantisabo.
To ko kana da wani saƙo ga masu anguwanni da sauran shugabannin al'umma idan irin hakan ta taso?
To gaskiya abin da ya sa ka ga wannan balahira ta sata da garkuwa da mutane da ta'addanci ya ta'azzara, saboda kawai wasu bata gari daga cikin al'ummominmu sun riga sun shiga sun sabe da waɗannan mutane, su suke ba su labari, su suke taimaka musu, su ma 'yan sanda ko sojoji sun taho su ba su labari akan ga jami'an tsaro nan su yi mana kwantan bauna, wani sa'in mu kashe na kashe, wani sa'in su kashe jami'anmu. Kiran da nake so ya nan shine wallahi lallai sai al'umma ta haɗa kai da gwamnati da jami'an tsaro, sannan za mu samu zaman lafiya. Gwamnati shekarun baya ta yi irin waɗannan abubuwa na sasanci da waɗannan ɓarayi, wanda kuma a ƙarshe dole ta haƙura ta ga cewa babu wani maganar sasanci tsakaninta da wanda aka ce wannan ɗan ta'adda ne.
Yin dogaro da hukuma tare da jami'an tsaro shi ne mafiya ala idan an shiga rintsi irin wannan. San Shabi Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina, Najeriya.
A gaida Sani Sha'ibu Malumfashi. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga labaran duniya kashi na biyu.
A Peru, wani jirgin saman kamfanin Lantam ya yi taho mugama da wata motar kashe gobara a yayin da yake kokarin tashi a jiya Juma'a a filin jirgin saman kasa da kasa na George Chavez da ke Lima. Ma'aikatan kashe gobara biyu sun rasa rayukansu yayin da na ukunsu kuma ya sami munanan raunuka. Wani shafin bada rahotannin hatsuran jiragen sama mai suna The Aviation Herald a Turance ya bada rahoton cewa motocin kashe gobara da dama ne dake da fitilu masu haskawa da jiniya suka tsallaka titin na sauka da tashin jiragen a gaban jirgin da ya kwaso da gudu yana kokarin tashi. Ma'aikatan jirgin sun yi kokarin dakatar da tashin sa, to amma kuma ba su iya kaucewa taho mugama da motar ba. Jirgin saman ya kama da wuta a lokacin da ya kai ga tsayawa. Kamfanin jiragen Latam ya ce dukkan fasinjojin jirgin 102 da kuma ma'aikatansa 6 sun sami tsira daga hatsarin. Ma'aikatar lafiya ta Peru ta ce ana nan ana kula da mutane 20 da suka sami raunuka. Ba kai ga tantance dalilin da ya sa motocin kashe gobarar suka tsallaka titin jirgin ba tukunna. Za a ci gaba da rufe filin jirgin saman a yayin da ake ci gaba da bincike kan hatsarin. To amma tuni da aka kwashe jirgin da kuma motar da suka yi hatsarin daga titin. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta tattauna a gajarce da shugaban kasar Sin Xi Jinping a wani mataki na gaba na bude tattaunawa tsakanin manyan kasashen biyu da suka fi karfin tattalin arziki. Wani jami'in fadar shugaban kasa ta White House ya ce Harris da Xi sun yi musayar bayanai a yau Asabar yayin da suke kan hanyar shiga wani taro a keɓance a wajen babban taron haɗin gwiwar tattalin arziki na kasashen yankin Pacific na Asia a Bangkok. Jami'in ya ce Harris ta isar da sakon bayanan shugaba Joe Biden zuwa ga Xi a wani taro da shugabannin biyu suka so mai kan cewa wajibi ne China da Amurka su ci gaba da bude kofofin tattaunawa domin tafiyar da gasa a tsakaninsu a mutunci. A jiya Juma'a, Harris ta bayyana Amurka a matsayin babbar abokiyar hulɗa ta tattalin arziki a bin dogaro. Tana mai shaidawa wani taron haɓaka kasuwanci cewa Amurka ce abin dogaro.
Gaida Murtala Faruku sanin da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayar rahotannin mu. A Najeriya, domin tabbatar da ganin ayyukan samar da tsaro na gudana yadda aka tsara, Majalisar Wakilai ta Tarayya ta dukufa ga binciken ayyukan sojan kasar da manufar ƙara shirya wasu ayyuka a shekara mai zuwa. Hakan na faruwa ne lokacin da matsalolin rashin tsaro ke ci gaba da ta'azzara a wasu yankunan kasar inda jama'a ke ta kokawa. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Bisa ga yadda matsalar rashin tsaro ke ci gaba da wanzuwa a wasu yankunan Najeriya, fatar akasarin jama'a ta rataya ne akan jami'an tsaron kasar wajen kare rayuka da dukiyoyinsu. Rundunar sojin Najeriya ita ce ke sahun gaba wajen kare rayukan 'yan kasa daga salwanta, kuma da yawa rundunar na cewa yana kokarin saukar da nauyin da ya rataya a kanta a wannan haujin. Akan hakan ne ma Majalisar Wakilan Najeriya ta soma binciken ayyukan rundunar soja a ko'ina cikin fadin kasar da zumar sanin ayyukan da ta gudanar a wannan shekara domin duba yiwuwar amincewa da ayyukan da ta tsara gudanarwa a shekara mai zuwa ta 2023. Wakili a kwamitin majalisar akan ayyukan soji, Architect Ibrahim Al-Mustafa, shine ya wakilci shugaban kwamitin Abdulrazak Namdaz a wata ziyara da kwamitin ya kai a yankin rundunar soja na 8 da ke Sokoto.
Mun zo ne mu gani mai idanunmu da kananmu abinda suke yi ko kuma abinda suka yi da kuɗin da aka ba su damar su kashe a wannan shekarar. Kuma mu saurare su, akwai wasu matsalolin da suke da shi za mu taimaka. Sannan kuma gefen operation nasu wanda suke fita daji su yi na yaƙi, kun dai san cewa wannan yankin namu yana cikin matsalar rashin tsaro na wannan masu dauke da mutane da kuma satin shanu. So kuma cikin ayyukan da suke dai cikin iyawa Allah, kun ga abubuwan suna sauki.
To ko menene kwamitin majalisar ya tarar a yankin na 8 na rundunar sojin?
Kusan cikin wannan shekara suna gudanar da ayyuka na aikatau kusan 46 wanda mafi yawancinsu sun kusan gama su, wanda ba ƙaramin abu bane, jajantar ayyuka ne mun gane su. Kamar da kuka sani, 8 division ta yi kwabarin jihohi 4 Sokoto, Kebbi, Zamfara da Katsina. To a ko ina suna aiki. So mun gani kuma mun gamsu.
A bangare daya kuwa, duk da ayyukan da rundunar sojan ke gudanarwa, matsalar rashin tsaro na ci gaba da yin barazana ga rayukan jama'a. duk da nasarorin da ake samu akan ƴan ta'adda a wasu sassa na ƙasar. A yankin gabacin Sokoto, ƙananan hukumomin Isa, Sabon Birni da Ilela kowace rana suna fuskantar hare-hare daga ƴan ta'adda. Wakilin jama'ar Sabon Birni a majalisar dokoki ta jihar Sokoto, Aminu Almustafa Boza, ya ce su har yanzu ba su ga kokarin da ake cewa ana yi ba da dakila ayyukan ƴan ta'adda.
Shekara hudu da suka sojoji suna operation, mu da yankin mu ba mu san barawo guda wanda soja ya kashe ba, amma dai an kashe soja he da 30 cikin shekara ga uku, wanda kuma ni ina da hujja. Akwai ɗaya rana an kashe soja a shet da soja da civil defense aka kashe 22 a cikin garin Dama, wanda aka kawo gawawakin su na asibitin kwararru ta jihar Sokoto. Ni shawara na ka bada ni onaro Aminu Boza, a ware ma 'yan sanda kuɗi manya da a sai musu motocin nan da ake ce ma APC, a ba su makamai masu kyau, a ba su abin gallan lura na yau da gobe. Wallahi da yarda Allah za mu samu sauki, don mu yi samu sauki bisa ga 'yan sanda bisa ga sojoji, don 'yan sanda suna mana aiki.
Samun dawowar zaman lafiya da kwanciyar hankali babbar fata ce ta 'yan Najeriya, domin ta hakan ne kawai za a iya samun gudanar da lamura cikin nasara da kuma kawo ci gaban ƙasa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, duk da irin kalubale da manoman Najeriya suka fuskanta a damunar bana, sanadiyar ambaliyar ruwa da ta mamaye gonaki musamman a yankuna da aka yi noman shinkafa a sassan ƙasar. Gwamnan jihar Kebbi kuma shugaban kwamitin fadar shugaban ƙasa kan shirin bunƙasa noman shinkafa, wato Anko Barowas Program, Alhaji Abubakar Atiku Bagudu ya ce shirin ya haifar da sakamako mai kyau ga sha'anin samar da abinci a ƙasa, shekaru shida bayan shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da shi, kamar yadda za a ji a cikin tattaunawarsu da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kori.
Wannan shiri abin da ake nufi da shi shine da manoma da makiyaya da masunta, kowane abu mutum ke nomawa a sa ilimi a gano shin yaya za a yi a noma shi a samu amfani wadace, ko in kiyo ne ya za a yi kiyo a samu amfani wadace, ko in kamun kifi ne ma ya za a yi a yi shi a samu, saboda shi noma ilimi ne. In babu ilimi kana iya noma hekta guda ka samu rabin ton, in noma hekta din nan in samu ton 10.
Lokacin da kuka kaddamar, watakila gwamnati na da kididdiga na tons da ake samarwa a shinkafar noman gida, ya zuwa yanzu kuna da kididdigar da ake samarwa?
Shi abin aunawa na farko, shi manomi me yake samu ga noma irin da na gado, shi yasa na faɗi yana samun ƙasa ga ton ɗaya in yana da hekta guda. Yanzu an tabbatar da cewa akwai wanda ko ƙasa-ƙasa ya samu ton 5, akwai wasu waɗanda har ton 8 suna samu, kuma suna iya noman nan so 2 ko so 3 a shekara. So daga ton miliyan 4 da lokacin masana abinda suke kiyastawa Najeriya ke nomawa kafin 2015, yanzu ana magana kusan ton miliyan 20 a faɗin ƙasa Najeriya.
Ka ce baya ga shinkafa akwai zancen su kamun kifi da kiwo, duk yana ƙarƙashin wannan tsari na an kabara.
Akwai rogo, akwai kasaba, akwai masara, wani abin shawa haddala aka yi ta masara a Katsina shekara 2 da suka wuce, domin farin cikin cewa ga noman masara ya bunƙasa.
Your Excellency, tunda watakila kwamitin ka yake kula da wannan al'amura, kuma kuɗi ne gwamnati take bayarwa ku kayan aiki don ƙarfafa manoman nan gwiwa?
Wadatuwar taki da maganin ƙwari na ƙwarai, noma na zamani, shuka yadda za a yi ta, yadda ilimi ya tanada a yi ta. Sai aka ga in manomi zai yi haka ba sai ka ba shi kuɗi ba. In taki yake nema ka bashi taki, in injimin ban ruwa yake nema a bashi injimin ban ruwa, in iri yake nema na zamani a bashi, in maganin kwari ne domin a tabbatar da na kwarai aka bashi, kuma a tabbatar da alkawarin da aka yi mai da sharadin da aka yi mai na cewa in yayi nashi kwazo ga amfanin da zai samu, to ta haka ake ingantar da shi. Amma yanzu gwanin shawa kamfanunuka sun shiga sana'a, akwai kamfanunuka masu masana'antun shinkafa, kamar akwai su Umza nan Kano, su ma suna da manomansu yanzu a jihohi daban-daban, ko a Kebbi Umza yana da manoma wanda shi yake ba su kayan aiki, shi yake saye daga gare su. Har yanzu abinda gwamnati take yi yana raguwa, sai kuma ita kungiyar manoma Rice Farmers Association ita ma sun hada kansu, sun tsara kansu. Don haka yanzu rare da yawa ma an san amfanin noman shinkafa, an ga bunƙasa shi, har ya kasance a ƙauyuka ma akwai mai iya ba wani iri, saboda ya ga cewa ashe kana iya samun ton 5 ton 6, don haka zaka iya biyan bashin da aka baka.
Gwamnan jihar Kebbi Alhaji Abubakar Atiku Bagudu kenan a hira shi da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa da ko Komanda Ahmed Umar Yaldu, shugaban hukumar Road Safety a jihar Ogun. A makon da ya gabata sun tattauna abubuwa da dama, har ya kai inda wakilinmu Hassan Umar Tambuwal ya tambaye shi wani matakai ne suke ɗauka idan aka kama direba da ya tukin ganganci. Sai ya ce
idan muka kama mutum ya yi irin wannan tukin gangancin, to a gaskiya muna aika shi zuwa wajen duba kwakwalwa ta din, ya gane ai abin da muke cewa emotional evaluation, da muna kira shi psychiatric test, amma sai muka ga abin kuma ya yi tsauri sosai a ce ga mutum test na mahaukata, sai dai a ce yi ma mutum psychological evaluation a duba na squatation shi na zutse ne. To today still ita makarantar ta psychiatry suke wannan asibitin na psychiatry suke din wannan, so idan aka auna mutum da aka ga ta lalle wannan ba na zutse bane, to gaskiya abin da za a yi shine kuna da koda yana license din withdrawal din shi zai za a ana shi tuki gaba daya. So kaga kuma shi license din nan shine kawai a document, shine kawai a takarda wanda ya ba mutum dama ya tuki akan kowace hanya a Najeriya inda
to kamar bayan kun karbe lasisi ga direban da kuka same shi da yana da dan tabin hankali, kuna iya ku aika shi kamar a ce asibitin mahaukata?
Eh, to idan dai muka aika shi can wannan asibitin mahaukatan kuma aka tabbatar cewa bai da laya ko yana dan tabuwa ko bai da tsuba, to iyali ne su da wannan hakin su aika shi can wannan makarantar ko kuma asibitin da mahaukata domin ya samu ya gyaru.
Lasisin tukin mota aji ne, akwai E, akwai D, akwai C da dai sauran su. Me wannan ke nufi?
Yana nufi dai based on tonnage, irin kamar a ce ko nauyi ko category na mota hakan nan. Kamar kaga kaso na kananan motoci, kaga kamar ba za ka hada shi da kamar nasu manyan motoci ba hakan nan, ko kuma kamar su kananan motoci ko buses shi ma ba za ka hada shi da kamar a ce irin na wannan bulldozer ba haka, ko mai yawa art wannan wake kira art moving vehicles wanda yake construction companies haka suke amfani da su. So shi yasa wannan based on wannan category. Sannan kuma akwai hannu masu handicap,
a ce masu fama da lalura,
masu fama da lalura ko gurgu hakan nan, misali haka. To duk akwai su ma irin nasu, so category by category ne.
Kamar shekaru nawa ko kuma wane lokaci ne ake bukata mutum yayi yana koyon tukin mota kafin a bashi lasisi?
To a zama yi magana muka ce daga shekara 18 mutum ya zama eligible, ana ga da ya fara dai a dokar kasa ya fara dai mallaka.
Wato ina nufin kamar a makarantar tukin mota.
Okay, kamar a makarantar tukin mota a duk lokacin da makarantar ta gamsu cewa lalle shi wannan ya iya tuki, ta an gwada shi duk yadda ya gudi ya tarada kuma an tabbata ya iya, to a lokacin ne za a bashi, saboda jarabawan nan da ake yi fa idan zai fadi jarabawan nan sau 100 to ba bashi, ba za a bashi certificate din nan ba, sai dai a yi ta bashi rifa ya ta dawa in zai iya dawa, sai ya ci jarabawan nan kuma ya gamsar da hukumomin wannan makarantar cewa yes lalle ya iya. Sannan ko ba wai in ya tsallake wannan ba shi kenan ba, sai ya zo da kanshi wajen VIO su yi testing din tukin mota physically aga cewa eh lalle ya iya sannan diyawo zai sa hannu ga abin da shi kaga mahiyancin aikin ma su wanda makarantun tuke mota da kuma biyawo su ne suke mu dai iya namu mahiyanci kawai mu buga license din akwai wani problem to ba lahin hukumar kai ya tsura ba ne sai dai a ga laifin biyawo saboda idan su driving school sun yi testing mutum sun ce eh lalle ya iya wannan sun gwada shi an koyar da shi ya ci jaraba an gwada shi ya iya mota sauransu to biyawo ne shine zai tabbatar idan biyawo ya tabbatar mu we believe cewa eh ba zai karya ba ko haka ba sai mu buga mutum lasin din
to amma mutane da yawa suna ganin cewa aikin BIO ya kula da lafiyar ababen hawa kamar motoci babura da sauransu amma abin da ya shafi tafiya a hanya lasisi hadura da sauransu kamar ku ne kuke da wannan hake
eh muke da amma kaga na ga maka tun da farko hadin gwiwa ne la abinda ake cewa tripartite policy ko tripartite arrangement the road safety the VIO the state internal revenue service in kuma a federal layer a ce federal inland revenue service so wannan su ne ke da wannan hadakan
wasu direbobi ba su san alamomin hanya ba to su waɗannan da ba su gane ko sun ka san alamomin hanya ba ya kuke yi da su
to kamar yadda buga maka da farko shi wannan jadawalin na koyar da kuke wannan manhaja da koyar da jadawalin yana dauke da duk wannan abubuwan road signs the road markings akwai wanda ake zanawa ga ita hanyar kanta su ne markings din sannan road signs wanda kuma ake kafewa haka
kamar alluna haka
eh kamar alluna to kaga duk ana duk akwai duk wannan jadawalin duya ya tada dishi ana koyar mutane
to anan zamu dakatar da hirar har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ci gaba da ita yanzu a madadin bakon namu ko komanda Ahmad Umar Yaldu shugaban hukumar road safety a jihar Ogun da wakilin mu Hassan Umar Tambuwal da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka baba yako makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to a gaida baba yakubu ga kadan daga cikin rayin da masu sauraro kan turo mana ta email sakonmu na farko ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau yace cece kucin da al'umman Najeriya ke ta yi har yanzu akan zancen canza fasalin kudin Najeriya ni dai ban ga bambancin shi da harara a cikin duhu ba tunda dai ba za su iya sa a bari to menene amfanin badi barai dan haka addu'ar Allah ya sa yin hakan shine mafi alheri gare mu kawai ya kamata mu yi ba bata lokacin mu wajen yin cece kuce ba sako na gaba ya fito ne daga Sanusi Madatai da Magaram da Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka suka ce salam BOA muna kira ga tawagar ƴan wasan kasar Senegal waɗanda ke halartar gasar cin kofin duniya da za a buga a can kasar Qatar kada kin kasancewar tauraron dan wasan su wato Sadio Mane a gasar ya sa gwiwar su ta yi sanyi domin da duk inda mai rai yake baya cire rai da samun rabo da ƙarshe muna taya kasashen mu biyar na Afirka da suka samu damar shiga gasar Allah ya ba su sa'a su ciyo mana kofin na duniya su kawo mana shi Afirka sako daga Faruku Maheka Ruga da Najibi Ibrahim Rugan Malam suka ce ayyana jihar Sokoto a matsayin wadda ta fi kowace jiha fama da talauci abin damuwa ne ya Allah ka azurta jihar mu madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
to Habis a takaice a cikin rahoton ta na tsaron sirri na yau da kullum a yau Asabar ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce a ranar Laraba Russia ta gudanar da bada bashi mafi girma da aka taba yi a rana daya ma'aikatar ta ce bayar da bashin shine muhimmin gimshikin wanzar da kashe kudade ga sha'anin tsaro wanda ya karu sosai tun mamayar da kasar ta kaiwa Ukraine Babban lauyan gwamnatin Amurka Merrick Garland ya bada sanarwa a jiya Juma'a cewa ya nada kwararren mai gabatar da kara Jack Smith a matsayin lauya na musamman na bincike biyu na gwamnati da suka shafi tsohon shugaban kasa Donald Trump yan kwanaki bayan da Trump din ya bada sanarwar kudurinsa na sake tsayawa takara Garland ya faɗa wata takaitacciyar sanarwa a gidan talabijin kafin gabatar da ita ga ma'aikatar shari'a cewa bisa ga yanayin da ake ciki da ya hada da sanarwar tsohon shugaban kasa cewa shi dan takara ne a zabe mai zuwa da kuma kudirin da shugaba mai ci yanzu ya bayyana na tsayawa takarar shi ma na yanke hukuncin cewa al'umma na bukatar nada lauya na musamman.
To ban sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu gaba ɗaya na wannan lokaci. Idan Allah ya kai mu shirin mu na dare wato 9:30 agogon Najeriya ne jira kamar da Chadi za mu sake kawo muku wani shirin. Yanzu amadadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku, ni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku.